Donna da 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 Though she don't care for me, I still think she's so fine. Someday I'm gonna make that little angel mine. Who's like the stars above? And who is the girl I love? Da 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 da